أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبو دجنجنا واسن تبتك الله سبحانه وتعالى. Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawa sai ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka. Masallacin Sabilul Huda da ke wannan unguwa gaban katare a nan birnin da magaram. A wannan yammaci na ranar Talata, wanda ya daidai da 16 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 31 ga watan goma miladiya ta 2023. Domin ci gaba da manzuma mu wadda muka fara a satin da ya gabata, manzumatu manhajil haq fil aqidati wal akhlaq, wato manzuma game da abin da ya shahi manhaji na gaskiya, manhaji na salafus salih, akan abin da ya shahi aqida da kuma abin da ya shahi akhlaq, shi ne halaye. Mun ɗauki baiti 15 a cikinta, wanda mun tsaya faɗan malam da ya kawo mana: lahul mulku wal hamdul muhitu bi mulkihi wa hikmatuhul uzma biha al khalqu tashhadu. Kahin nan malam yake cewa a baya yake cewa: a haqa bi kulli al khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu. Sai yace: wa yubsiru dharwati al awalimi kullaha wa yasma'u aswat al ibadi wa yashhadu. Wato mun gani yanda mulkin Allah malam yake gani cewa Allah subhanahu wa ta'ala mulkin shi: a haqa bi kulli al khalqi, ya shamakance, ya kewaye gabaki daya, wato halittun shi, game da abin da ya shahi ilimin shi, da wato abin da ya shahi rinjayen shi, abin da ya shahi darajar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya kewaye dukkan halittu, wa birran, da abin da ya shahi kyautatawa, wa ihsanan, da ƙarin kyautatawa, yace: fa iyyahu na'budu, shi kadai Ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu bauta ma. Sai yace: wa yubsiru dharwati al awalimi kulliha, haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin zarwati al awalimi kulliha, wa yasma'u aswat al ibadi wa yashhadu. Dukkan wani abu na bayi gabaki daya, dukkan wato abinda bayi suke aikatawa, Allah subhanahu wa ta'ala yana gani. A wancan satin mun gani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin santururuwa a saman dutse cikin duhun dare, idan ta yi tahiyya Allah subhanahu wa ta'ala yana gani. To gabaki ɗaya kowa da komi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi, kuma ya san wato abin da yake zama san. Ya san wato abin da bayan shi suke aikatawa gabaki ta. Shi yasa yace: wa yasma'u aswat al ibadi, Allah yana jin dukkan maganganun bayi da suke yi, wa yashhadu, kuma yana shaidawa. A wancan satin mun ce waye zai kawo mana abubuwa guda tara wanda suke ma mutun shaida. Sufyan ne wanda zasu ma mutun shaida wato a gobara na tashin alkiyama, abubuwa guda tara. Ce wancan satin mun baya da cewa a nemo su da dalilai a cikin abin da ya shafi alqur'ani. To kuma jin Allah subhanahu wa ta'ala ba ji bane irin namu. Mun ga hadisi na Aisha, yarda Allah ta tabbata a gare ta, lokacin da wato kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha tasabqu, Aisha take cewa matan nan tana ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama hira, ina cikin ɗakin shamaki ne tsakankanin mulabule ne misali, amma wata magana idan ta yi tana yi, wata magana bata yi, amma daga saman bakwai can saman sama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanko aya yace kad haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala yayi qaulan lati tujadiluka bi zawjiha wa tashtaki ila Allah kenan zamu tashi sai malai yace lahul mulku wal hamdu dukkan wani mulki wal hamdu da dukkan wani yabo mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai yace al muhitu bi mulkihi wanda dukkan ya kewaye mulkin shi wa hikmatul uzma da hikima Allah subhanahu wa ta'ala wadda take mai girma biha al khalqu tashhadu ai al khalqu gabaki daya bayi tashhadu biha suna yin shaida da wannan babu wanda zai ce a mulkin Allah a ilimin Allah a kudurar Allah a yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mutun yace babu hikima a tare da shi kaga bayi kowa da kowa yayi shaida akan wannan idan mun gani wannan a satin da ya gabata yau zan mu tashi kenan baiti na 16 بلن كتوى ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جد العظيم موحد فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهلوا فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرضا مؤكد ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا موجد مجود وليس بمخلوق وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد malaike cewa wa nashhadu haka kuma muna shaidawa muna yin imani muna tabbatarwa annallaha yanzilu fil duja cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzilu yana sabkowa fil duja idan aka ce adduja shine duhu duhun dare az-zulma cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sabkowa kaga wannan me zan mu dauka shine mu tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala isbatin nuzul cewa yana sabkowa yaya ubangiji yake sabkowa shine bu mu sani ba sabkowa irin wadda tayi didi da Allah subhanahu wa ta'ala shine malai yace wa nashhadu muna yin shaida cewa annallaha cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzilu fid duja yana sabkowa a cikin duhun dare كما قاله المبعوث كما يندى واتو wannan ma'aiki shine annabi sallallahu alaihi wasallama bil haqqi ahmadu wato da gaskiya a hadisi wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da wannan mala yana ma nuni ne a hadisin da imamu al-bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu laylatin ila samai dunya hina yabqa sulsul layl al-akhir Allah subhanahu wa ta'ala yana sabkowa wato a samarin kowane dai kowace dare Allah subhanahu wa ta'ala yana sabkowa saman duniya hina yabqa sulsul layl lokacin da wato dayan ukkun dare ya rage lokacin idan ka raba dare gida uku biyu sun huce to dayan da ya rage na karshe a wannan lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sabkowa fa yaqulu Allah yana cewa man yad'uni fa astajiba lahu waye zai roke ni in karba mishi man yasalni fa utiyahu waye zai tambaye ni wani abu in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu waye zai nemi gafarata in gafarta mishi wannan Allah subhanahu wa ta'ala a kowace dare idan dayan karshe na uku dayan ukun karshe yazo Allah subhanahu wa ta'ala yana sabkowa shi yasa mu yana daga cikin lokaci zababbe na dukkan mutumin da yake so ya bujirar da abin da ya shafi bukatun shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya zamanto ya kirdadi irin wannan lokuta cikin dare idan ka tashi kai matukar kokari koda raka'a nafila bice kai idan baka samu ba koda hulkawa kai hadisi ya tabbata hadisin Ubada bin Samit yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan mutumin da ya hulka cikin dare ya hulka ya gai wannan kalmai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah yace dukkan wanda ya hulka cikin dare ya gai wannan duk abin da ka roka a lokacin Allah sai ya karba to ina ga in ka tashi kai nafila raka'a biyu ka zamna ka roki Allah subhanahu wataala a dai lokacin da Allah ya sako yana cewa waye zai roke ni in karba mishi kai kuma ka tashi a lokacin kana neman Allah subhanahu wataala ya karba maka shi yasa qiyamul layli tana da tasiri sosai game da abin da ya shafi rayuwar mummuni kada kai wasa amma da yawan mu zaka gani daga Ramadan sai Ramadan daga Ramadan sai Ramadan daga goman karshe ne zan mu ce sai goman karshe tunda idan kace daga Ramadan la Allah mutun ya duka wadan gabaki daya ake tunda alhamdulillah ana yin hasham amma dai sulusul laylil akhir dare ɗayan uku na karshe na dare zaka gani daga goman karshe sai goman karshe da zaka tsira mutum 100 ka tambaye su wani aiki ne na ibada ko ba shi ya san yanda yake amma da za a ce a kirawo a tsida a ce to wane ne jiya ya tashi ko kuma cikin wannan satin ya tashi ko kuma bayan Ramadan ya tashi cikin dare zaka gani kadan ne za a samu to dole sai mun ma rayuwar mu sai sai zaman to Ubangiji subhanahu wataala ya yassara mana wato al'amura kenan nan malam yana mana nuni cewa Allah subhanahu wataala yana sabkowa a ɗayan uku na ƙarshe wato na kowane dare sabkowa irin wadda ta dace da Ubangiji subhanahu wataala kenan sabkowa irin wadda ta dace da shi yaya yake sabkowa ba mu sani ba Allah subhanahu wataala kuma bai sanar da mu ba yanda yake sabkowa shine malam kenan yace wa nashhadu anna Allah yanzilu fi duja kama qala al-mab'uthu bil haqqi ahmad sai yace wa nashhadu anna Allah arsala rusulahu haka muna shaidawa muna ƙara shaidawa muna yi imani anna Allah cewa lalle Allah subhanahu wataala arsala rusulahu ya aiko wato manzanni wanda manzanni da Allah subhanahu wataala yake aikowa yace bi ayatihi da mu'ujizojin shi da ayoyi Allah yana ba su mu'ujizoji yace lil haqqi lil khalqi game da abin da ya shahi talikai tahdi wa tarshidu wa turshidu suna shiryarwa suna datar da su suna dora su kan hanyar shiriya nan malam ya dawo maka kan abin da ya shahi aiko da manzanni da kuma abin da ya shahi ayoyin da Allah subhanahu wataala yake ba su malai yace muna yin shaida cewa lalle Allah subhanahu wataala arsala rusulahu shi ya aiko manzanni Allah ya aiko manzanni mubashirina wa munzirin suna masu albishir daga abin da ya shahi gidan aljanna suna masu gargadi kuma da abin da ya shahi shiga wuta sai yace kuma bi ayatihi da ayoyi da mu'jizoji zaka gani duk manzon da Allah subhanahu wataala sai ya bashi mu'jiza annabi Isa Allah subhanahu wataala wata mu'jiza aka bashi Annabi Isa kaga yana tara yana tada matacce yana ma wanda yake bi da lafiya addu'a ya warke Annabi Musa haka an bashi mu'jiza Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani aka bashi babban mu'jiza banda wasu mu'jizoji da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga wannan abu ne wanda yake nuna maka cewa lalle Allah subhanahu wataala ya aiko su sannan kuma misiyon din manzannin wannan shine yace ma tahdi wa turshidu suna shiryarwa suna shiryar da kai suna gwada maka hanyar da zaka samu rabauta sannan kuma bayi suna yin sheda sheda ne akan su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda ka aje gobe ranar tashin alqiyama mutane su ce ayya ubangiji laula arsalta ilaina rasula da ina ma ka aiko mana manzanni to Allah ya tintin ya aiko maka manzo dan ya karantar da kai a dauke maka hujja gobe ranar tashin alqiyama kina abin da yafi dacewa ka bi wannan annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko maka sannan sai malai yace ba tahdi kaga nan muhimma ko mu ce mission ko mu ce aikin da manzanni suke yi sune shiryarwa shi yasa Allah yace wa innaka latahdi ila siratul mustaqim ya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa ne zuwa ga mi hanya wadda take mai hakiya amma wannan wata hidaya akwai hidaya guda biyu akwai hidayatu tawfiq wa hidayatu irshad to su manzanni wata hidaya ce suke irshad hidayatul irshad shi yasa malam aidan ya kara fasarta maka bi yake ni da tahdi sai ya ce ma wato shi kaga wannan yake nuna ma fiqhun malam a cikin wato wannan manzumar tashi su hidayatul irshad ce hidayatul irshad ita ce hidaya take nuna ma mutum hanyar da zai bi ya samu wato falahi ya samu rabo a gobara na tashin alkiyama amma hidayatul tawfiq wannan wajen Allah subhanahu wataala kadai take annabi kanshi Allah ce mushe innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kai ya rasulullah bakka iya shiryar da wanda kake so amma Allah subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ya ga dama shi yasa zaka gani a ce ma yanzu amma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bashi gudunmuwa ya taimaka mishi wannan risalar tashi ta karfafa amma karshe fa kaga bai mutu ba kan musulunci bai mutu ba kan musulunci wanda yake nuna ma daga ubangiji subhanahu wataala ne annabawa kansu an samu wanda matansu da ɗiyansu suke cikin abin da ya shafi wuta wasu annabawan uwayensu ba musulmi bane wasu kuma ɗiyansu annabi nuhu shi da ɗan shi me yace mishi daga ƙarshe sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma yace mishi la asima al-yawma min amri llahi illa ma rahima to ka gani abin da ya shafi hidayah ta tawfiki hidayah ta gamdakatar ka samu dacewa akan shari'a ka samu dacewa akan abin da ya shafi addinin musulunci daga wajen Allah ne shi yasa lokacin da ka samu kanka Allah ya shiryar da kai kana fahimta addini kana zawwa masallaci kana yin sallah to wallahi babban ni'ima ce Allah ya maka ka gode mishi sannan kai kokari ka samu sabaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan maimaita ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik kuma ga karshen addu'a ma da kullun kake yi kullun sai ka yi ta so 17 wace addu'a ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaici wannan abin da ya shafi hidayah tawfiqiyya kenan kenan hidayatul irshad kuma ita ce muka ce ta nuni wanda annabawa ita ce suke sanar da mutane ga abin da za su yi haka kuma bayan annabawa muhimman malamai abin da ya shafi al-ulama warasatul anbiya su ma abin da suke karantarwa cewa bayi su bi wannan hanya za su samu rabo a gobara na tashin alkiyama a wajen ubangiji subhanahu wataala kina shine malam a wannan baitin yake ce mana wa nashhadu anna Allah muna shaidawa lalle Allah subhanahu wataala arsala rusulahu shi ya aiko manzannin shi bi ayatihi da ayoyi da mu'jizoji lil khalqi gabaki dai talikai bayi da hadi wa tushidu ana shiryar da su da wannan kuma ana wato shiriya wanda take ta abin da ya shafi irshadi akan zuwa hanya wato ta dide sai malam yace wa fadilu bainar rusuli wal khalqi kullihim bi hikmatihi jallal azimun wahad wa fadilu bainar rusuli ai Allah subhanahu wataala yana daga cikin hikimar shi ya fifita tsakankanin manzannin da wasu manzanni Allah subhanahu wataala bai sanya ba manzanni gabaki daya akan falala guda tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yace wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd haka Allah yake fifita wasu annabawa akan annabawa zaka ga gabaki daya annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko da manzanni sai ya fifita wasu guda biyar wanda ake ce musu mi ulul azami min ar-rusul sune annabi annabi nuh da kuma annabi ibrahim annabi musa annabi isa da cikamakin annabawa shugaban manzanni annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan guda biyar sai allah subhanahu wataala ya fifita su akan sauran annabawa da manzanni gabaki ta a kuma biyar din sai allah subhanahu wataala ya tace guda ya zabe shi kuma ya fifita shi akan dukkan wani wato ba ma annabawa ka dai dukkan kowa da komi gabaki ɗaya Allah ya fifita shi akan wannan shine wa shine annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani annabi wanda ya kamo daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya kamo daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallam falalan shi yawa ce zaka ga a gobara na tashi alkiyama idan aka zo abin da ya shafi shafa'a shafa'atul uzma za a zo wajen annabawa kansu annabin ibrahim annabi adam a zo wajen shi yace a'a shi fa ba zai iya ba wannan cetan a je wajen annabi nuhu shi ma yace a'a ba zai iya ba a je wajen annabi ibrahim shi ma yace ba zai iya ba a je wajen annabi musa yace ba zai iya ba a je wajen annabi isa shi ma ya gaza ya yi nuni yace ba wanda zai iya wannan sai dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma a zo wajen annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi yace ana laha yaje wajen ubangiji
yayi sujada annabi yace a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai lakanta mushi wasu kalmomi wanda zai yabi Allah ya yabi Allah ya yabi Allah karshe ubangiji subhanahu wataala yace ya muhammad irfa ra'saka wasantu uta washfa tushfa a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kai ya tambayi duk abin da yake so za a bashi ya nemi ceton duk wanda yake nema za a bashi to ka gani nan ma wannan bibiko ne shi yasa zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallama ake nema mishi addu'a game da abin da ya shafi alwasila nabi yace wani maqami ne guda daya kullun kal wanda Allah subhanahu wataala yayi ma wani bawan shi yana so ya zama to wannan shine shi yasa cikin wannan addu'a bayan kiran sallah idan kai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'ima ati Muhammadan lil-wasilati wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kaga wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ake roƙa ma to annabi sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakin annabawa annabin ƙarshe wanda babu wani annabi bayan shi kuma shine wato mafificin dukkan wasu annabawa gabaki daya saboda falala annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma diyawa ce zaka gani alfazazi yana kawo wa cikin abin da ya shahi 20 ne shi idza hujjidat lir rusuli ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwahu irin yanda ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shahi darajojin shi da makamman shi shi yasa nan malam yace wa fadilu bainar rusuli wal khalqi kullihim Allah subhanahu wataala ya fifita tsakankanin manzo manzanni da halittu gabaki daya bi hikimatihi da hikimar shi ubangiji subhanahu wataala bi hikimatihi da hikimar shi Allah subhanahu wataala al-azim wanda yake madaukaki al-muwahhid wanda yake makadaici jalla ayya daukaka kinan Allah subhanahu wataala ya daukaka sai malam yace ma fa afdalu khalqillahi kaga sai yake kawo maka to bancin yace ma an faddala to nan zai ware maka waye aka faddala a cikin su gabaki daya sai yace fa afdalu khalqillahi mafificin wato abin da ya shafi a cikin halittun Allah subhanahu wataala a cikin bayin Allah subhanahu wataala yace bil ardi was sama asam aban kasa da kuma abin da ya shafi sama sai yace nabiyul huda shine annabin shari'a waye annabin shari'a sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wal alamina game da talakai nabiyul huda wal alamina annabin shari'a da talakai muhammadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kama yanda muka ce shine huwa afdalu khalqillahi ajma'in shine mafificin wato abin da ya shafi halittun Allah gabaki daya shine sayyidu waladi adam shine shugaban din annabi adam gabaki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa wannan ittifaqi ne na musulmi gabaki daya na al'umma cewa annabi muhammad shine abin da ya shafi mafificin annabawa gabaki daya shine haji mafificin su gabaki daya afdalu rusul ittifaqan mafificin manzanni inji shaykhul islam yake cewa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kun suran annabawa za su to idan ka hudda annabawa kuma a ban kasa babu wanda yake biyowa bayan shi sewa sai sahabbai daga sahabban kuma shine abubakar siddiq shine abubakar yarda Allah ta tabbata a gare shi Allah subhanahu wataala yarda da su gabaki daya kinan malan nan yana mana nuni akan fifiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa khassa lahu ar-rahman ay ar-rahman Allah subhanahu wataala khassa lahu ya ke bance mishi ashabahu al-ula wato sahabban su sahabban shi wanda suke madaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya kebance mishi wannan sahabbai su zaman to su ne abukan shi yace aqamul huda sun tsaye da shari'a waddini da abin da ya shafi addini haqqan da gaske wa mahadu haka kuma su suka zo suka shimhuda addini zaka ga wannan addinin in ba dan Allah subhanahu wataala da ya taimaka aka samu gwagwarmaya da jarumai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka watsu suka shiga dan su kai wannan addini wanda tarihi ya nuna hatta da sahabi ya shigo cikin jaha a garsa kaga dan su yi dan su nashara addinin musulunci to Allah ne ya zabo su ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance musu shi shi yasa mallai yace wa hasalahu arrahman ai Allah ya kebance mishi ashabahu wato sahabban shi abokan shi al-ula madaukaka yace afamul huda sun tabbatar da shari'a sun tsaya shari'a wa din haqqan da addini da gaske kaga addinin sa akwai su da gaske suke ba irin namu bane ba dama addinin ya zo mana a simul abulis an zo ana dan sama-sama ana kamawa daga an yi wuwu shi kenan an dai a su sahabbai haka suke tashi suke ta za a yi wa zai shiga waje kaza ya je a kashe shi wa labu da janna ka ji an tashi an dai ka san sai kashe kaza a yi ka shiga ruguki amma mu nan da ka ji kiya ga kuma ka tsaye ka gani to su sahabbai Allah ne ya tace su ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan idan su karfafe shi wajen abin da ya shafi addini kuma haka suka zo suka karfafa mashi aka huta aka yi yaƙe-yaƙe tun suna ɗan kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala har ya zo ya yawaita su addini sai dai shinhuda a ko'ina aka sha addini kuma suka zo suka maye bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne wanda suke hudul mutane ne wanda idan yanzu idan ka duba cikin littattafan malamai irin su littafi Ibn Hajar al-Asqalani idan ka dawo ka'idodi na mustalahul hadisi idan aka ce wani sahabi ne ya ishe shi tazkiya idan ana bincika wanda ya rawaito hadisi in aka zo kan sahabi kawai cewa wani sahabi ne kadai ya isa ba sai an tabbincika ba a ji waya yayi dan an san kawai mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi Allah ya yi mishi tawfiqi kisa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace khairul quruni qarni biyayyan qarni shine qarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu misali shekara 100 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sauran sahabbai wanda suke tare da shi yace kuma summal ladhi yaluna sannan wanda zai zo da shi na tabi'ai na atba'u tabi'in shi ma ya biyo bayan haka wato qarni yake zawwa fiyayye da fiyayye kina wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malin yace wa khassalahu arrahmanu ay Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance mishi ashabahu ula sahabbai wanda suke madaukaka afamud dina wanda sun karfafi addini sun tsaida addini sun tsaida shari'a wa dina haqqan da addini da gaske wa mahadu haka kuma sun shinhuda wannan abin da ya shafi addini sai malin yace fa hubbu jami'il ali san gabaki daya wato abin da ya shafi iyallan annabi sallallahu alaihi wasallam wasahabi da sahabban shi inda na yace a wajen mu ma'ashira ahlil haqqi mu ma abota gaskiya yace fardun muakkadu farilla ce wanda take karfafa kaga san sahabbai a tsidan malamai ahli sunna wal jamaa da abu da ma abota da abin da ya shafi iyallan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaba abu ne wanda yake da fima hukku sahabati kulluhum li mazhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu inji abu daud mai hadiya ko hadiya ce ko shaykhul islam ko da miya lamiya ce ko lamiya ce shaykhul islam hukku sahaba dukkan san sahabbai li yace a waje na mazhabu yace wannan ita ce mazhabata mazhabaka kai ahli sunna shine kaso sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata rinduna ce Allah subhanahu wataala ya wannan in mushi ya tanada mushi alfazazi yake cewa qulul birri wattaqwa wa ahlul fadaili isabatu ishfaqin wa khairu wa naili samat bi qabulil haqq min khairi qaili aqarrat lahu aqarrat li ayatin lahu wa dalailu bihasbuhu turqun wat tariqun wat taw haka abu haka alfazazi yayi bi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu kima amma duk da haka nan zaka samu mutane yanzu wasu irin ɗan shi'a ar-rawafida zaka ga suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kama sunan matar annabi sallallahu alaihi wasallam su zarge ta da alfasha bancin alqur'ani ya wanke ta su zagi matar annabi su zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abubakar irin su umar to kaga me ya kai wannan tadewa me ya kai wannan tadewa duk lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kahin ya mutu yadda yake la tasubbu ashabi kada a same ku kurin ga zagin ashabaina yace wallazi nafsi bi yadihi yace yana rantsuwa da wanda ran shi ke hannun shi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yace law anfaqa ahad law anfaqa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa
ahadun misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasibahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi da a samu wani a cikin bayan sahabbai wani yazo kamar dutsun Uhud a ce zinare ne ka bada ta domin sadaka ka bada ta fi sabilillahi wallahi baka kai ban rabin muddu da sahabi ya bada muddu guda kai annabi yace bai kai ban rabin muddu an ga muddun nabi da wanda ake hudda zakkono wanda duka in ka cika shi bai kai ba haka kinan rabin shi tahin hannu da sahabi ya bada domin a karfafa addini to kai ka zo ka ci yadda zinare a yanzu dutsin ya kai dutsin Uhud girma to baka kai ban rabin abinda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ai la yastawiyan Allah ya kai shi cai la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala batta yi wasu saboda lokacin musulunci ya zo da tsoro ka duba ka ga hijira yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka suna tsoro tun suna ɗan kan kadan a zo a azabtar da su mu duba mu ga irin su Bilal yanda aka azabtar da su ake tarme su wai da ake cewa an azabtar da su an tarme su ana bada ba filin bace ba kai abu ne wanda an yi hakikani abu ne wanda an yi shi hakikani ba wai an wai kawai ana baka film ne cewa an yi kaza an yi kaza da san mu mafi yawa yanzu daga an baka wannan bai ka dauka wannan tilka ummatun qad khalat abu ne wanda suka shinhuda addinin nan har ya iso mana a yanzu addinin nan ya iso mana to ka gani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kananan mutane bane mutane ne masu daraja yasa idan kaji an kama sahabi an ambaci sunan sahabi kowa abin da zakka yi shine ya zama to ka nema mushi yarda Allah kace radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah a cikin su ne fa ake samun wanda Allah subhanahu wa ta'ala annabi yake cewa fa kai ka je ka aikata abin da kai ka ga dama babu abin da zai hana ka shiga aljanna kuma wajin da wannan bai ba ta rajui wa kace kan cewa wai yau bara ta ba kidi ta ba karatu a ci gaba akai da addini kai yanzu mu nan aka ce ka je ka aikata abin haka dama an rike maka wuce yo kai da sallah ma ka bari kawai an taibo to kage to su sabbani sallallahu alaihi wasallam ba haka nan bane ba haka kuma ake zano su a hadisi daya annabi ya zana mutum goma a zo a zamna a ce Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'ad fil janna Sa'id fil janna Abu Talha fil janna wa ana fil janna kaji kamar ana rabon wani abu kawo kuma wai aljannar da muke nema a yanzu ita ce su da ja an musu garantin su annabi ya an musu garanti Allah tun a rayuwarsa an ce ku ƴan aljanna ne kuma duk da wannan ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da addini to kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce hatta ka ji wani ya gayi sahabban wani abu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ka bari abu ne wanda yake sample aji ko baka ji wani abu wanda ya san girman irin su sahabbai irin su abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallam karshe ma kai irin wanda ya san girman ubangiji shine lokacin da aka taka alburma akai wani abu zaka ga mutun ya firgita amma dai sabanin yanzu a wannan lokaci zaka ga komi gayi ake kaji wai hatta ba ma sahabban ba wai annabi ma sallallahu alaihi wasallam dige da Allah ya ba shi kima ka gani wai wani yazo ya ringa cewa wai wani wai annabi ma wai kalkashin wani yake kodi ke karshe ma har an kai ga ubangiji subhanahu wataala wasu abubuwan ba su mutuwa kuma zaka ga mutum shi lafiya da wai wani shi kwanaki ya mutu wai shi dan jahannama kaji wa gatse ne ake ma ubangiji subhanahu wataala wallahi mu abin da din yake cutar da mu ba mu san ba wai menene abubuwan da ake kai tun ta farfajiyar alkiyama ma ba mu san ba yane ne zai yane ne za a fa me zai faru a wannan wurin shi yasa ya zamanto kowa yake abin da ya gada ba ana gai maka gani kake kamar film ce kamar wani labari ne ake gai ma wanda da ya ma an yi shi kawai an mutu kawai haka ne za a wuce kawai ba ma tashi ba zai amma dida ka gani wai yanda mutum zai huto yayi karantsi ga ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kare malan shine yake cewa fa hubbu jami'il ali san dukkan wannan yallan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam da yallan shi gabaki daya yace wasahabi da sahabban shi yace indana a wajenmu kenan a wajenmu musuwa shine abin da ya shahi ma'ashira ahlil haqqi ma abota gaskiya ahli sunna shi yasa Allah subhanahu wataala yace wallazina ja'u min ba'dihim
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم شيسا أي إمام مالك يكي تشوى دكم متمن دكيينا زاجن صعبيت وانم بايدا كتكي إماسي إيمان saboda nan Allah ta yi walladina jahu min ba'dihim wanda suka zo bayan su yaquluna mi suke cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wali ikhwanina da ƴan uwanmu alladina sabaquna bil iman wanda suka rigaye mu da imani kinan kaga wanda yayi imani shi wannan ita ce addashi daga an ce sahabbai Allah jikan su Allah gafarta musu Allah ya yarda da su matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su yace wala taj'al fi qulubina ghillan kaga ni ko lilladina amanu kada Allah ka sa wani alghil a cikin zuciyarmu ka sa wani kyashi ka sa wani abu mu dinga zagin sahabbai ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace rabbana innaka raufur rahim yace wa min qawli ahli alhaqi yana daga cikin kina malamin zai shiga wata gaba da yace yana daga cikin fada wanda take ta ahli alhaqi ma abuta gaskiya ahli sunna wal jamaa anna kalamuhu cewa magana ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa al-lafz cewa lafazi ne wal ma'ana da ma'ana jami'an gabaki ɗayan su mujawwadu abune wanda yake magana wanda tace gyararra magana wanda take tabbatacciya magana wanda take gaskiya ce nan mallan ya shiga maka magana akan raddi ga wasu wanda suke cewa magana Allah subhanahu wa ta'ala misali ko kace alqur'ani ai lafazin nashi daga wajen annabi yake ma'ana ce daga wajen Allah shi kuma ba haka nan bane ba magana ta gaskiya alqur'ani da muke karantawa magana ce lafazan wa ma'anan daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala duka gabaki daya Allah ne ya faɗi wannan magana da ma'anar da lafazin duka daga wajen wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wannan ita ce aqida wato ta abin da ya shahi salafus salih ita ce aqida ta ahli sunna wal jamaa cewa lalle anna kalamuhu cewa magana Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-lafz ita ce lafazi wal ma'ana da ma'ana jami'an gabaki ɗayan su mujawwadu abune wanda yake a gyare alqur'ani abune wanda yake a tsare a gyare la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib wato babu wani batili wata alfasha ko wani abin da yake kuskure ko wani abin da yake ba daidai ba ya shigo abin da ya shafi alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yayi garantin tsare shi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace mu muka sabkar da wannan azzikir shine alqur'ani kuma mu ne zamu kiyaye wannan alqur'ani shi sa alqur'ani zaka ga babu ta yanda za a yi wani kuskure ya shiga a matsaba irin wanda ake buga alqur'ani zaka ga an samu kuskure wani waje an yi sakatun abu ko an cire wata kalma ko wani abu akan kuskure amma nan da nan zaka gani an yi iktishafin ana karanta saboda mi yana nan akan mazaje sun harrace shi duk inda zaka yi in ba zuwa ba zaka yi ka kama gabaki dai wanda suka harrace alqur'ani kace ka kai ka kona alqur'an nan gabaki daya duk da wannan kuma yana nan ba ta yanda za a yi ya bace Allah ya ce zai kiyaye shi aljannu ma sun harrace to sai a samu wani aljani ya zo ya koya ma yan mutane ko ba a iya aljannai babu musulmi wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun faman azlama fa ulaika taharrau rashada to kaga shi yasa Allah ya garantin tsare alqur'ani ba ta yanda za a yi alqur'ani wani kuskure ya zo ya same shi sabani irin surar da tattawai at-taura da sai injila da to yanda an samu kuskure an samu sun harrafa su amma alqur'ani sai ya dangane wannan tabbas ne kuma magana ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai malamin ya ce ma walaysa bi makhluqin kaga ai cewa magana Allah subhanahu wa ta'ala ba wai abu ne wanda Allah ya halitta ba a magana ce Allah subhanahu wa ta'ala yace kai wa anna li khalqihi ka qawli qawlin ta qawli llahi huwa ajr takakawa zaka kamanta shi da abin da ya shahi halittun Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlin da fada ka qawli llahi da irin fada Allah subhanahu wa ta'ala iz huwa amjad wai wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi girma shine wanda yake girma kaga ba shi yanda za a yi ka gama magana Allah da magana bai Allah subhanahu wa ta'ala dukkan komai da ya danganta ma kan shi shi kadai ya sanya ya abin shi laysa ka mithlihi shay'un Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda zaka ce yayi kama da Allah babu wani abu Allah idan yace yana da kaza to yana da kaza yaya kazan yake to baka sani ba baka sani ba irin yanda ya shi kadai ya san yanda abin shi yake
shi kadai yanda ya saka abin shi yake wato ya sani kenan baka kamanta ubangiji subhanahu wataala da kan abin da ya shahi wato wasu halittai shi sai malam yace wa nashhadu haka muna yin sheda muna tabbatarwa muna yin imani annal khaira wal sharra kullu cewa alkhairi da sharri gabaki daya shi wa nashhadu anna alkhaira wash sharra kullu yace muna shedawa cewa alkhairi da sharri gabaki daya shi bi taqdirihi da kadartawa ubangiji subhanahu wataala ne yace wal abdu shi bawa yas'a yana tafiya ne waye yas'a wa yajhadu haka kuma yana yin matakar kokarin shi ne nan malam ya dawo maka akan abin da ya shahi aqida ta ahli sunna shine imani da qaddara imani da qaddara qaddara ta alkhairi ko ta sharri ta zo maka ka san da cewa dukkan qaddara da ta zo maka daga wajen Allah ne ta alkhairi ce ko ta sharri dukkan wanda ta zo daga wajen Allah subhanahu wataala ne shi yasa yana daga cikin usul na abin da ya shahi tushe na imani guda shidda shine kai imani da an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri idan ta same ka daga wajen Allah subhanahu wataala ne sabanin irin ɗan qadariya wanda suke cewa innal amra kulluhu kunukun cewa al'amari gabaki ɗaya kawai haka ne yake faruwa su yanzu a ganin su cewa abubuwan da suke faruwa Allah subhanahu wataala ba shi bai ke kadarta ba a'a Allah shi ya kadarta komi da komi kowa da kowa Allah ya riga ya kadarta ma can cikin hadisi na da hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ko inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa can yace wa yu'maru bi arba'i kalimat yace bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id duk Allah ya riga ya kadarta maka kai bawa idan kazo wa hadainahu najdain Allah ya riga ya baka hanyoyi guda biyu falaqta hamal aqaba kai zaka zabi hanyar da kake so Allah ya maka hanyoyi guda biyu ka zabi wanda kake so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa zaka gani mutum la ya'mal bi amali ahli an-nar yana aikata aiki irin aikin yan huta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakanin shi da ya mutu ya shiga wuta bai wuce ba zira'i guda annabi ya ce fa yasbi qalaihi alkitab sai kaga litayin shi ya juya ya rinjaye shi fa ya'mal bi amali ahli al-janna fa yadkhulaha yayi aikata irin aiki na yan aljanna sai ya shige ta haka kuma wani ya ya'mal bi amali ahli al-janna yana aikata aiki irin aikin ɗan aljanna shi ma hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa jira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha shi yasa kullun ka ringa roƙon Allah ka samu sabaki allahumma thabbitna fi din ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atika ka ringa roƙon Allah ya tabbatar da kai akan abin da ya shahi addinin musulunci ya tabbatar da kai akan abin da ya shahi wato wannan abin da ya shahi bin shi da biyayya ya tabbatar da zuciyarka akan wannan saboda zuciya suna cikin tsakankanin usbu'ir rahman tsakankanin yatsotsin alrahman Allah subhanahu wataala yuqallibuha haythu shaa Allah yana jujjuya zukatan bayi yanda ya ga dama annabi kanshi yace mana yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira yanzu karshen zamani annabi yace za a waye gari mutun ya wari gari yana mummuni amma kan da sai ya koma da zai mutu a wannan wajen sai a hankali to kaga ni dole sai da addu'a dan ka samu sabati akan abin da ya shahi wato addini shine kina malam yake cewa wai nashhadu muna shaidawa annal khaira cewa dukkan wani alkhairi wash sharra da sharri kullu gabaki ɗayan shi bi taqdirihi da kadartawa ubangiji subhanahu wataala ne wa kana amrullahi qadran maqdura alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada duka wato inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar duka wannan da qaddara wa ubangiji subhanahu wataala ne mala yace wala abdu shi bawa kawai yas'a wa yajhad bawa yana yin tafiya ne yana matukar kokarin shi ne ka kama hanya ka kama sababi kai sababi ne naka kada ka ce a'a ai Allah sahabbai ma ta suka idan malhamat to an ce Allah yana kadarta kaza da kaza to menene aiki annabi yace a'a kullum muyassarun lima khuliqa la kowa an yassara mishi hanyar shi da abinda aka halice shi ka kama sababi in ka yarda zaka zama nagari zaka zama in ka yarda kuma ka zamanto sai ka wannan ka kama hanyar gari sai ka gani ka isa gari ka kama hanyar dawa zaka iske ka ga kanka a gona Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan dole kai kokari ka kama hanyar da zaka kulle da kai Abu Bara na tashin alkiyama ka ringa sallah ka ringa azumi ka ringa wannan duka wannan da sababin shi Allah subhanahu wataala sai ya maka abin da ya shahi wato rahama malam yace akwai sura lokaci na wa imanuna malam yace imanin mu qaulun fadaci wa fi'lun da aiki wa niyyatun da niyya min alkhairi na alkhairi wa ta'ati da ayyuka na ta'a fiha nuqayyidu da sune muke kayyadawa muke takaita su akan wannan yace wa yazdadu bi ta'ati shi wa imani yana karuwa ne da kusanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da aikin da'a da kake yi da shine imanin ka yake karuwa haka malam yace ma atarki manaha da barin abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana kuma wa yanqusu bil isyani yana ragewa da sabawa Allah subhanahu wa ta'ala jazman tabbas wa yufsi wa yafsiru haka kuma yana lalacewa imani kaga ta'arifin imani qawlu bil lisan wa amalu bil jawari wa i'tiqadu bil qalb wannan sai ka hada su yaziru bi ziyadati al amal wa yanqusu bil nuqsan sai ka hada su ne kake tabbacin cewa kana da imani ka gaskata cewa lalle wato zuciyarka ta yi furcin imani sannan harshenka ya furta aikinka ya gwada haka kuma abin da ya shafi karuwar shi da raguwa yana kuma bangaren abin da ya shafi aikinka da saban Allah zuciyarka idan muka ce saboda murji'a su suna ganin imani kawai in ka fadi kawai shikenan babu aiki babu amalin bil jawari cewa ba sai kai aiki ba da irin mutane wanda ba su san ba inda aka sa gaba daga an ce attaqwa sai ka attaqwa ha huna ai tsoron Allah wai a zuciye a tsoron Allah da baki da halshe da zuciya da gabbai duka anan tsoron Allah yake matukar ka ce attaqwa ha huna to dole gabban ka su gwada mana kai fa mai takwa ne ba wai kawai daga an zo abu a ai tsoron Allah kaza ne a zuciya yake wa ya san me tsoron Allah a mai tsoron Allah a hili yake mai tsoron Allah a hili yake duk wanda ka gani yana nisanta abinda Allah ya hana yana aikata abinda Allah ya so to wannan shine mai tsoron Allah dole sai gabanka sun gwada idan kace abinda ya shahi wato zakka tsaya ne kawai abinda aka hodi sai a baki to ka gani zakka koma azinciya babu kenan ka gani can Allah subhanahu wataala me yace mana game da abinda ya shafi munafikai idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ka bi ko ta su kai nashhadu innaka la rasulullah mun sheda ya kai rasulullah kai fa manzo ne da me suka yi da baki to idan kace kawai daga baki daga ka ce ni ne imani ne an huce wajen to ka ga nan huce akai idan ja'aka suwa muslimuna aka ce munafiquna sai yace mi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaga makariyata ne ƙarya suke Allah subhanahu wataala yace saboda imanin su daga baki ne suka faɗi dole kenan sai aiki ya shigo haka idan ka duba Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara me yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un to kaga ni wannan dole sai ya zamanto sky kuruci da baki kuma ka yi zuciyarka ta yi itikadi zuciyarka ta yi itikadi kuma baka yi kuruci shi ma bai inganta da kai wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uduwa fanzur kayfa kana atbatul mukazzibin ko mujrimin Allah yace wajahadu biha sun musanta wannan ayoyi sun musanta imani amma dai alhali wastaykanatha anfusuhum suna da yaqini a cikin zuciyarsu cewa lalle wannan can Allah subhanahu wataala me yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam innahu layahzunuka alladhi yaquluna wa fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadu kaga ni ku musanta wanda suke ba suna ƙaryata annabi ba cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo wato ba daidai bane ba ko kuma a'a sun san gaskiya ne kawai da ayoyin Allah ne ya jihadu da suke musantawa ba su karɓar wannan kinan imani labudda ya zamanto bil amali imani sai kayi furuci kayi tabbacin shi a cikin zuciyarka ka kudirce shi sannan kuma ka aikata kinan shine malam nan yace mana imanuna imanin mu qaulun fadaci ka gani kayi furuci sai yace ma wa fi'lun da aiki imani dole sai da aiki yace waliyatun kinan da niyya ne itiqadul qalb sai yace mine min alkhairi wa ta'ati fiha tuqayyid da abinda kake so ka darme imanin ka shine alkhairi wa ta'ati alkhairi da bin Allah idan kana so imanin ka ka darme shi tijib to ka kama alkhairi kai ne biyayya ga Allah kai ne da'a kai ne dukkan wani abu na alkhairi to wannan shine zai darme maka imanin ka ya zamanto ba zai ragu ba to qayyidu ka darme shi ka zamanto ka wannan yin shi malai yace wa yazdadu shi imani ko yana karuwa mine bi ta'ati da bin Allah subhanahu wa ta'ala imani da bin Allah subhanahu wa ta'ala yake karuwa duk lokacin da ka zo ka kara yawan da'a ka kara yawan kusanta ubangiji subhanahu wa ta'ala zaka ga a lokacin imanin ka yana karuwa zaka gani ba mun ba da bakin sa mutumin da yazo ya iske wata ce zai alfasha da ita kace to shikenan yanzu ita ta yarda yayi alfashar da ita amma tana da sharadi sai menene sharadin kace kwana 40 kaje kai ta sallah kan jami'i ya barka shi wadi dan yayi alfashar da ita kawu sallah sababa ta bare shi ana a salati ya huto duk tsananin sanyi ya taho masallaci azhar ba ta bare shi la'asar shi wasani ma ko lada ne ya goma magariba isha sai da akai kwana 40 sai yake zawa aka kwana biyu sai ta neta nemo shi wane yani alƙawarin auzu subhanallah a ba wannan magana kaga saboda ni ba take kara ma imani wallahi duk lokacin da ka bincike imanin ka ya rawu to yi kokari ka koma biyayya Allah yi kokari ka koma da'a ka aikata wasu kusakure saboda wayan Usman yace mine yace ma'atarki manaha kenan wayan kusu bil isyani shi kuma imani yana raguwa da me da saban Allah duk lokacin da ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala zaka gani imanin ka ya rawu shi yasa idan ka saba ma Allah sai ama kai zunubi sai ama wani tsa cikin zuciya baki ya tare ya tare ya zanto kalla bal rana ala qulubihim kai tsatsa zuciyar ta ka gabaki daya batta jin kira shi yasa wani zaka gani ana kiran shi ga gaskiya ga abun da yake addini mai hankali ya fahimta kawai shi fa lahiya da kaga ana wa'azi misali an zo ana karantarwa ko ana wa'azi yazo shi a lokacin ma zai rishin kunya ko ya yi zuciyar shi kwata-kwata batta nuna mishi cewa fa wannan fa abun fa ba na wani bane ba na wani bane a magana da ake magana Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi a lokacin zaka gani yana rishin kunya yana shake a yi to zuciyace sabo ya mata yawa shi yasa sabo idan yayi yawa zai hudda maka imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana za a waye gari imani yana huta daga cikin jikin mutum kamar yanda kake hudda tufa ko kuma kamar yanda miciji yake hudda salfashi haka kawai imanin ka zai huta kaji kawai bakka da imani ko kadan babu to wannan me yake janyo wannan shine saban Allah amma matukar kana dawowa wani yau kashi jikinka sai a hankali bayan da kake da abu kana ganin shi haramun yau yake ce a wannan la'alla akwai sabani bari in dan busa ko wani abu makamancin haka ko wani abu a koma bincike imanin koma bincike imanin ka koma ka raja imanin ka ibada ka tayi kadan to wannan ibada kullun da kake karawa sai ta warasa mata abin da ya shafi alwara'u tsantsini aikin sako ba zaka aikata ba zaka gani duk lokacin da wani abin sako ya zo koda ka aikata kai tsaye zaka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka tuba kana kuka Allah ya gafarta maka abu dan kankani zaka gani wanda wani la shi saga'ir zunub bai mai da su ba komi lahiya laukawa he ya guje yace a ai wannan illal lamum ne ai mun yi tajannubul abin da ya shafi al-kaba'ir al-ithm amma kai zaka gani idan dai kana cikin imanin ka ya cika wannan abun in ka aikata baka iya zama zaka gani dole ne ka koma ka nemi ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka to haka imani yake kenan imanuna malam yace qaulun wa fi'lun wa niyyatun yace min alkhairi daga abin da ya shafi alkhairai wa ta'ati da biyayya ga Allah subhanahu wataala fiha tuqayyidu game da su ka kalmi imanin ka yace wa yazdadu bi ta'ati imani yana karuwa da abin da ya shafi biyayya ga Allah subhanahu wataala yace ma atarki manaha da kuma barin abinda Allah subhanahu wataala wato ya hana sai malam yace wa yanqusu haka imani yana ragewa bil isyani da saban Allah subhanahu wataala jazman tabbas wa yafsuru haka kuma wato yana lalacewa babu shakka akan abin da ya shafi saban Allah yana rage ma mutum wato abin da ya shafi imani haka kuma biyayya ga Allah subhanahu wataala tana kara ma wato mutum imani kin insha Allah da Allah mu tsaya anan sai sati da mai zawan Allah ya tsaya mu ci gaba da fata abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah shirye cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.